Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan ciwon koda kamar yadda muka yi alƙawari a satin da ya gabata. Idan mai sauraro bai manta ba, a makon jiya likita ya yi mana cikakken bayani akan ita kanta koda da yadda take gudanar da aikinta a jikin ɗan adam da kuma alamomin da ke nuna cewa kodar mutum ba ta gudanar da aikinta yadda ya kamata. Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abubuwan da ke haddasa ciwon koda ko ma ta daina aiki yadda ya kamata. Likita gare ka.
So renal causes come on the other hand chini ya abubuwan da za su iya causing kidney failure among from renal reasons yawanci nephrotoxins su ne number one. Menene nephrotoxins? Yana nufin koda kenan. Toxins kuma wato ainihin guba a takaice. Guban ne ya hada da na maganin gargajiya ga musamman wanda suke sha, suke shaga, suke wanka da shi, suke ci ma a cikin abinci, to yakan je kashe koda saboda wannan guban nan ya kama kodan da audan ba dole iya fitarwa da shi ba. Amma kuma ba zallan maganin gargajiya ba. Hatta na maganin ma na asibiti akwai wa'inda aka yi kuskuren bayarwa mutane musamman ga wanda ba su kwalance ba a yin aiki na likitanci sai su je su tamaka wa mutane. Yayin da suka maka musu wannan maganin kuma in ya kasance cewa suna da underlying infection ko kuma related kidney condition to sai ya kasance ya wazinin din shi. Musamman wanda aka fi amfani da shi shine gentamicin, wani group of antibiotics ne wanda yake daga aminoglycoside. Akwai ɗan uwansu shi gentamicin, akwai amikacin, akwai kanamicin, akwai su neomycin da kuma streptomycin. So duka wani group of antibiotics ne from aminoglycoside din da ba a so ana bayarwa har sai an tabbatar da lafiyan koda. So ba zalla aminoglycoside ba, akwai other group of medication. So sisa in baka da lafiya, in baki da lafiya Hajiya, yawan zuwa pharmacy sai magunguna a lafta mutum ya ta sha yana ganin kamar kawai yana samun lafiya ne, ba haka bane. Akwai magungunan da guba ne a jikin dan adam, akwai nephrotoxic drugs haka, akwai ototoxic drugs din da zai kasance cewa mutum an fara masa allura sai gaje ya bar ji sosai, ko kuma koda ta fara samun matsala kuma hanta kona makamci haka. So kuma haka akwai cututtuka irin su vasculitis, glomerulonephritis, necrosis tare da sauransu wanda su ma suke iya jawo wannan problem na kidney failure din.
To likita, menene postrenal causes din nan?
Jigo postrenal din nan muna da irin su thromboembolism, shine yayin da aka samu jini wanda ya takura ya zo ya kauri amma da ne kasance ya sake kamar a zo a ce a kunu wanda za a ce sirki kenan, to sai da kunu mai kauri. To amma ba kaurin bane da amma saboda jini da mai lumani ba ya kamar ruwa bane, ya dan kauri sama da ruwa, akwai dan wannan karfin da yake da shi din. So amma kuma shin farkon ne kan yi guda-guda, to guda-gudan nan akwai lokacin da za su iya zuwa ba su samu jini wato ainihin shi kodan ya iya tace su da kyau ba, da yanzu suka makale suka iya cause irin wannan problem din. Haka ma kuma nephrolithiasis yana under postrenal, shine kidney stones. Wannan kidney stones sun kuma za su iya akwa due to hypercalcemia ko kuma hyperuricemia. Hypercalcemia shine yayin da calcium din jikin dan adam yayi yawan da kuma ba zallan ya fara kama gabobi ba, ko shi uricemia din a har zai iya zuwa ya fara shiga cikin koda, wani lokacin ma har kan je gallbladder wato shi data kenan, ko sai cause a lot of condition irin su cholelithiasis, cholelithiasis among other ones haka. So yayin da suka zo suka takura suka fara irin wannan, to sukan tattoshe hanyar fitan fitsari yadda ya cancanta. Wallahi mutum zai yi fitsarin amma ɗan kaɗan, ko yi da zafi, ko yi fitsarin akwai jini, Allah ya sauke. To duk wannan suna iya causing postrenal causes na kidney failure. Sai kuma muna da renal tumors, shine wanda ya kasance cewa wato kansa kenan na jikin koda. Shi ma kansa na jikin kodan yana interfering, ko in ce yana yawan shiga al'amari na aikin wannan kodan. So in ba a yi treated din kansan nan ba ta fannin cire shi ko fannin kona shi ta hanyoyin da ya cancanta irin su chemotherapy tare da sauransu, to shi ma kuma yana iya causing wannan babban problem din na shi kidney failure.
To a takaice za a iya cewa duka waɗannan su ne alamun ciwon koda?
Gaskiya ganin cewa wa'innan conditions suna da yawa da na lissafo akalla kusan 20, so babu wani takamammen alama guda ɗaya za a zo a ce maka ai kaga wane yana da kidney failure. Ba kamar malaria bane za a ce akwai zazzabi, akwai jiri, akwai ciwon kai, akwai ji kamar amai, akwai shi ganshi aman kasala tare da sauransu. Amma ga wa'insu yakan zo musu da alama kamar haka. Na farko dai fitsari zai zo ɗan kaɗan, oliguria kenan, wanda zai kasance mutum baya yin fitsari sosai, wa'insu har sai an sa musu catheter, yawanci kuma abin da aka fi kenan, kana zuwa asibiti za sa maka catheter ba dai ka ga fitsari bane but ana so a san ruwan da kake sha shin ya cancanta yawan shi ya kai fitin da ya kamata ce yayi ko kuma mutum kuma yana shan ruwa ne amma ba a san inda yake zuwa ba to shi ba wani abu ne wanda ake so a sani dan wani ba mu yi bane zai shan ledin filter guda shida amma yanzu ya maka fitsarin da bai kai rabin leda ba so dole mutum ya tabbata ina son ruwan ya je musamman lokacin sanyi da an riga an san ba a zuba alal misali kenan na biyu kuma akan samu wato ainihin shi a nuriya wanda mutum ma bai fitsarin kusan kwata-kwata gashi nan dai kan babu fitsarin ya riga da ya rige amma bai cika akwai kidney failure ba acute one din ya fi zuwa a chronic one din wa'in sai kan zo musu da kumburi akwai dan zazzabi wa'in su ciwon kunkumi haka sai kuma yawanci creatinine urea din da yake hawa din da ake indicating cewa eh to akan iya samun kidney failure to shine manyan alamomi da yake zo wa mutane amma kuma babu wani takamamme alamun da za a ce kana gani wannan ya tabbatar da shi yana da acute kidney injury yawanci sai an yi wannan gwajin ne na urea creatinine da su potassium in ya hau sama ya kai wani level to shine akan iya cewa wani yana da acute kidney injury ko kuma wacce tana da acute kidney injury
to likita shin wasu hanyoyi ya kamata a bi don kare kai daga wannan matsala ta ciwon koda
na farko dai yana da kyau kowanne bayan wata shida in mutum yana da hali ya je ana duba lafiyar kodan shi tare da na hantan shi aka tabbatar maka hantan ka lafiyar ta kalau aka tabbatar maka hantan ki lafiyar ki kodan ki lafiyar shi kalau to ba abin da ke shi dadi to yana da kyau kowanne bayan wata shida mutum ya je ya leka musamman in kasance cewa kana yawan ko kina yawan ta'ammali da magunguna da kuma irin matsalolin da nan fado a baya na biyu kuma shine yana da kyau a shawo kan matsalolin da na lissafa a baya daga kan na prerenal ta da postrenal in mutum alal misali yana da matsala ne na low BP ya je asibiti a tabbatar da wani hanya za a yi don ya dan kara masa karfin bibin shi in mutum ya kasance cewa yana da severe malaria ne baya samu iodine ana treatment din shi da kyau to yana da kyau ya je asibiti a yi treatment din shi inda ya cancanta in mutum yana da problem ne na hemorrhagic shock ko kuma anemia jini shi ya yi kadan saboda rashin samun isasshen abinci ko kuma tana yawan al'adar da jini yana yawan zuba ko kuma bata daidai da aihuwa ba kuma ta yi losin jini to yana da kyau a je a maida mata jinin da ya cancanta in mutum yana da kidney stones ne to kada ya wasa a je a bashi maganin da zai taimaka in yau aikinka aikinki aikinta aikin shi maganin shan maganin gargajiya ne continuously to yana da kyau kasance an guje wa innan in yau aikinka aikinki ka je ne pharmacy ka rubuta magunguna guda 1 2 3 4 5 7 ka je a baka ka tattirka kana sha kana ganin kamar kana samun lafiya ne to ka kiyaye yin haka ki kiyaye yin haka to shine abin da yake matukan taimakawa gurin shawuwa irin wannan matsalan Nevertheless, ba a taba treating acute kidney injury ba a gida ko kuma a zo a ce a pharmacy ko kuma a zo a ce ka shiga asibiti a maka treatment din sharp-sharp. Yawanci sai an ba mutum gado ya sai asibiti tsakanin kwana 7 zuwa kwana 10. Wani lokacin ma in dai kasance ana yi ana monitoring ana duba wa'innan levels na creatinine na urea na potassium din kuma still aka ga ba su daidaita ba kuma abin yana muni wasu alamu sun fara zuwa mutum ya fara kumbura jinin shi yana yin kasa BP shi ma yana ta kan hawa baya iya samun bacci tare da sauransu so aka a yi wankin jini na dialysis. Na ga ce wankin jini na dialysis wani injini ake sawa sai a zo a manna da jikin mutum wanda zai zo ko jinin mutum sai ya je wanke shi tunda kodan bai samu yayi wannan aikin ba wanda Allah yayi ya kamata a ce yayi amma saboda rashin lafiya mutum bai samu yayi ba to wannan injin sai ya taimaka gurin wanke jinin sai cire wannan sinadarin da na lissafo a bayan da ba a bukata sai ya maida maka ko kuma ya maida miki jinin da yake da kyau. Wa'insu in aka yi sau daya suka yi sa'a sai kodan ya dawo aiki musamman in aka yi treatment osu da kyau wa'insu sai an yi sau biyu wa'insu aka yi sau uku akwai wanda suke zuwa sati-sati sai an musu akwai wanda suke zuwa wata-wata sai an musu so mutum ya gode wa Allah in dai ba da irin wannan matsala in yana fitsari da kanshi in kuma baya jin wani alama wanda zai iya daga masa hankali in ya kasance cewa wannan dialysis din zai bai aiki ba to ba akan je har a cire wani sashi na koda kuma a cire wannan kodan gabaki daya saboda kodan ta riga da ta mutu ba za ta yin aiki ba koma me aka yi wa'insu akan cire sai a maida musu da ƴaƴansu ne ko kuma a maida musu na kodan da yayi kama da jininsu da jiki yayi kama da lafiyarsu wato aka dauko dono kenan da shi recipient din a gwaggwada dai da sauransu har a maida sai ga mutum ya tashi amma yawanci ba cika irin wa'innan surgeries din da a Najeriya ba a sani na sai dai ban san ko ana yi a wurin su yanki ba wa'insu kuma gabaki ɗaya ma akan cire kodan ne sai a bar su da guda ɗaya sai ga sun zo sun mike cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ubangiji ya kara mana lafiya gabaki ɗaya
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.